Bismillahir Rahmanir Rahim sai kuma karatun Al-Fusul fi Kisari Siratir Rasul na babban malamin tafsiri Ibn Kathir Imaduddin Isma'il ibn Kathir ko Faslun ذكر نسبه صلى الله عليه وسلم بعد عدنان wannan shine darasi ne shida haka ne a darasi na hudu ko nan ne zamu tashi kuma malamai zikrun nasabihi eh na'am haka ne ko malam zai mana bayani akan nasabar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam nan ne aiko a mun kammala ga iya ga alama ta nan ga alama ta zikru nasabihi ambaton wannan fasali zai zo ne ambaton mana magana akan abin da ya shafi danganin manzo sallallahu alaihi wasallam shine wani dan wani dan wani dan wani dan wani wa hadha an-nasab alladhi suqnahu wannan nasaba ta manzo sallallahu alaihi wasallam da muka kawo ila adnan har zuwa adnan la miriyata fihi babu shakka cikin sa wala niza babu jayayya kuma wa huwa thabitun bi tawatiri wannan nasaba ta manzo sallallahu alaihi wasallam ta tabbatu ta hanyoyi birjik masu karfi wal ijma'u ya tabbatu ta hanyoyi biyu ta hanyar ijma'i da kuma ta hanyar tawaturi wato ta hanyoyi birjik masu karfi wa innama sha'nu fi ma da zalika wa innama sha'nu fi ma ba da zalika haka ne to wa innama sha'nu sha'nin na kare juna da malami suka yi to ya tabbatu ne kawai fi ma ba da zalika abin da ke bayan haka abin da ke bayan wani adnan da kan gaban adnan ne har zuwa can sama shine akai kare juna ilimi lakin la khilafa baina ahli nasab sai dai babu sabani tsakankanin malaman da suke kiyaye ilimin nasaba daga cikin malaman tarihi wa gairihim da muka da wasu su min unna ma'i ahli kitabi daga cikin malaman ahli kitabi anna adnan cewa shi adnan din nan min waladi isma'il nabiyullahi yana daga cikin ƴaƴan annabi isma'il ne annabin Allah wa huwa adh-dhabih shine adh-dhabih wanda dacan wanda annabi ibrahim yayi mafarki yayin ka shi ko Allah ya fanshe shi da rago ala sahih bisa ga zance mafi inganci min kauli sahaba daga cikin fatawun sahabbai wala imma da kuma manyan malamai daga cikin tabi'ai da makamancin su wa isma'il ibn ibrahim shi kuma shi isma'il din nan shine dan annabi ibrahim khalilur rahman alaihi khalilur rahman alaihi afdalus salatu wassalam wanda ke abin san ubangiji Allah subhanahu wataala mafificin tsira da mince tafi ta gare shi wa kadi tulifu fi kam abin bainakuma ala aqwalin to tsakankanin su tsakankanin wani kenan adnan da isma'il ko ku da kankanin wani na'am wa kadi tulifu hakika an yi sabani tsakankanin su fi kam abin akan wai babanni nawa ne bai na kuma tsakankanin su ala aqwalin bisa ga zantuttuka fa aktharu ma qila 40 aban mafi yawanci an ci tsakankanin adnan da isma'il akwai babanni guda 40 ne wa aqallu ma qila 7 amma mafi karancin abin da aka ce shine ba akwai babanni guda 7 wakila 9 wani kawai aka ce a guda 9 ne wakila 25 wani kawai suka ce guda 15 ne thumma tulif fi asma'ihim sannan kuma an yi sabani kan sunayen su wani dan wani jikan wani jikan wani jikan wani jikan wani an yi sabani wasu littafan su tsari za ga sun kawo su wani kuma za ga an cire wani da gabatar ko an gabatar da wani da sauran makamancin haka wa kad kariha ba'dhu salaf wala imma al-intisab ila ma ba'da adnan kai wasu ma malamai sun ki danganin da aka kawo na manzo sallallahu alaihi wasallam na waɗanda suke gaban Adnan sun ki karban wannan ba din kuma saboda ikhtilafi rashin tabbaci da tantancewa wayo ka an malikin an maliki bin Anas al-Asbahi bayani ya an hikaito daga Imam Malik ibn Anas al-Asbahi ya al-Imam rahimahullahu annahu kariha zalika shima cewa Allah ya ji kansa shima cewa yayi inkarin yaki wannan na nasab din da aka kawo wanda yake gaban Adnan har zuwa can sama qala al-Imam Abu qala al-Imam Abu Umar bin Abdul Barr ibn Abdul Barr yace fi kitabihi jikin litabansa al-Imba والذي عليه ائمه هذا الشان ابند malaman wannan shanin suka tafi akai fi nasabi adnan dangane da nasabar adnan qalu sun ce adnan ibn udad sunan shi adnan adnan dan udad ne bin muqawim bin nahur bin taiza haka ne bin ya'rub bin yashjub na Tairah ko bin Nabit bin Ismail bin Ibrahim al-Khalil al-Rahman bin Tarih wa huwa Azar shine Azar shi Tarih din nan bin Nahur bin Sharukh dan Sharukh bin Ra'u bin Falih bin Aibar bin Shalikh ko Shalakh bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh bin Lamik bin Mutawshalakh بني أخنوخ وهو إدريس النبي عليه السلام فيما يزعمون أخنوخ لنشيني النبي إدريس كما يندسكي رياوة والله أعلم ما الله شيني مبيساني وهو أول بني آدم أعطي النبوة شيني mutun na farko daga cikin ƴaƴan annabi adam wanda aka bashi annabtaka ba'da adam bayan annabi adam shith da shith wa awwal man khatta bil kalam kuma shine mutum farko da ya fara yin rubutu da alƙalami bin yard haka ne bin mahalil bin kainan bin yanish bin shith bin adam sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wasallam hakaza zakarahu muhammad bin ishaq bin yasar al-madini haka ibn yasar ya muhammad bin ishaq ya kawo sahibus sira annabawiya ma abucin litafin nan mai suna siratul nabawiya wa gairu da makamancin sa min ulama'in nasab daga cikin malaman tarihi wa qad nazama zalika abu abul abbas abdullah bin muhammad an-nashiz al-mu'tazili fi qasidatin hakika mai tsarin waka abul abbas Abdullah ibn Muhammad An-Nashiz An-Nashi ba Mu'tazili yare da wannan cikin wata kasida yamdahu fi har Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wace yayi ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin ta wa gad awrada hal Imam Abu Umar Imam Abu Umar ya kawo ta wa shaykhuna fi tahdhibihi da malamin mu cikin lissafin tahdhibin sa da ya rubuta wata sunan litafi ne wa hiya kasida baliga kasida ce wacce akwai balaga cikin ta awwaluha a farkon ta akwai waɗannan baitotan madahatu rasulullahi abgi bi madhihi wa fura hududhi min karimil ma'aribi madahatu mra'an faqal madiha muwahhada bi awsafihi am mub'idin wa muqaribi yace madahatu rasulullahi ina yabon manzo sallallahu alaihi wasallam abgi bi madhihi ina nema ina kwadayin da yabon nan wa fura hududhi magaggaucin rabannan nawa hazzu wa ma yulqaha illa zu hazzin azim magaggaucin rabannan nawa min karimil ma'aribi kun gane ko daga mafi darajan bukatu ma'arib bukatu haja waliy fiha ma'arib ukhra min babi idafatu sifan lil mawsuf madahatu mar'an nayib wani mutun faqal madiha wanda ya darajarsa ta wuce almadiha abin yabo muwahhada halin zan tunsa abin kadaitawa bi ausafihi da sifofinsa ammu ba'adin gabanin wani mani abin ammubi idin gabanin wani mani sanci wa muqaribi da kuma mukusanci fa jama'a qabail al-arabi fa jami'u qabail al-arabi dan haka dukkan kabilan larabawa mujtami'una ma'ahu fi adnan san hadu tare da shi ne a kakansa adnan wali hadha qala Allah ta'ala watan dangane wato Annabi sallallahu alaihi wasallam ba mabiyancin kabilan Larabawa sun hadu da shi ne a Adnan kakan shi Adnan dan haka ma Allah ya ce wallahi as'alukum alaihi ajran ka fada musu kan isar da wannan sako ban roƙon wani ban tambayan ko wani wata lada illa almawaddatu fil qurba sai dai soyayya kawai fil qurba ga ainihin makusanci qala ibn Abbas radiyallahu anhu ta'ala radiyallahu ta'ala anhu ibn abbas allah sharidi shi lam yakun batanun min quraish illa wal rasulullah sallallahu alaihi wasallam fihim qaraba kun ga batanu anan ba ciki bane ba nan kabilan ce kuma kulli da wadannan lafazan za ka ringa gansu cikin tarihi batanun ko hayyun rayayye ko to hayyun yakan zo da kabila yakan zo da unguwa batanun yakan zo da kabila yakan zo da unguwa ko yanki batanun min quraish ko kabila ko anguwa lam yakun batanun babu ta kabila min quraishin daga cikin quraishawa illa wali rasulullah sallallahu alaihi wasallam fihim qaraba face ya kasance annabi sallallahu alaihi wasallam yana da kusanci da su to bari mu tsaya nan dan Allah kam san shi mu tashi wa huwa safwatul khal safwatullahi minhum ko na'am akwai pencil ko dan bana ruwa insha Allah abinda Allah ya bamu iko mu karanta daidai Allah shi mamu ladan wanda ne kuskure Allah ya famtar da mu kuskure ne bamu iko gyarawa subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk sai matun warakat ko